بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. باهك أنقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai albarka, ranar Lahadi, rana wadda ta yi daidai da nawa muke ga wata yau, 22 ko 22 ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar babban jakada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447, wanda kuma shine daidai da 14 ga watan Septemba miladi, aiwa Isa dan nana Maryam alaihi salatu wassalam 2025, a wannan masallaci na markazul Imam al-Bukhari للتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية. ننشي قبادة كرات للتافي المميتار البركة بلوغ المرام من أدلة الأحكام، نوى اللفر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الله تعالى يجغنش درهم. أساتني قبادة أساتني قبادة منصية حديثي ميلمبا 73، wanda kuma wannan shine darasin mu na tara a cikin wannan littafi mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu fadin daidai, ya kare mu da tuntuɓen halshe. Wannan ƙasa ta mu ta Niger, Allah ta'ala muke roƙo ya zaunar da mu lafiya a cikin ta da sauran ƙasashen musulmai gaba daya. Duka abun da muke ji ma tsoro, Allah ta'ala ya mana maganin sa. Zamu tashi hadisin Jabir ibn Samura, bisa kan shi ne ko. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. أنكر بودك جابر بن عبد الله بن سمرة، الله تعالى يددشي Jabir dan Samura sahabi ne mashuhuri daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan uwa ne ga Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya sabka a garin Kufa, a can ya zauna ya gina gida, yayi wafati a can Kufa a shekara ta 74 ga Hijira, wasu suka ce shekara ta 66. Baban shi Samura bifathin fa dhammin, Samura baban shi yake, Samura ibn Jundab ko ibn Junada As-Sawai Al-Amiri, shi ma sahabi ne, shi sahabi baban shi sahabi, Allah ta'ala ya kara yarda gare shi. Yace anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalle wani mutun ya tambayi ma aikin tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace ma annabi: atawaddau min luhumil ghanami, shin yanzu ina iya yin alwala idan na ci naman alganam, kananan dabbobi, akuya da tumkiya da sanuwa da sauransu, alganam kenan, in na ci naman dabba karama ina iya saki alwala? Qala: in shi'ita. Annabi ce: in kaso. Qala: atawaddau min luhumil ibli, shi yanzu zan yi alwala idan na ci naman raqumi? Qala: na'am. Annabi ya ce: i. To kaga wannan hadisin abinda yake karantar da mu, yana karantar da mu cewa naman kananan dabbobi bai wajabtar da alwala, sawa'un danye ne ko kuma dawahe. amma akwai wajibcin sake alwala ga wanda ya ci naman raƙumi. Wannan hadisin malamai sun yi kai kawo bisa kan abin da al-hikima wurin cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na'am idan mutum ya ci naman raƙumi ya sake alwala. Wasu suna ganin cewa wannan hadisi dalili ne akan walwala alwalar wanda ya ci naman raƙumi, kuma da shi ne amatu ashabul hadith suka tafi a kai. Amma sanin hikima ko illa to ba ta cutarwa, domin dama mun san cewa ibada kala biyu ne, akwai al-ibada al-ma'qula al-ma'na akwai ghayr ma'qula al-ma'na. Akwai ibada wadda an san ma'anar da yasa ake yin ta, akwai ibada wadda ba wani ghayr ma'qula al-ma'na, Allah haka yake son a yi mai ita kuma haka za a yi ta. Kamar alwala ibada ce ghayr ma'qula al-ma'na. Malaman da ke ganin cewa hikimar da yasa Allah ya ce ayi alwala dan tsalki ne, dan ayi tsafta, lin nazafati wat tathhir, an yi musu raddin cewa da dan tsafta ne to mutum ya samu susu da sabulu ya wanke hannun shi zuwa nan, ya wanke huskar shi da susu da sabulu, ya wanke tunanin shi, babu shakka zai zama an qawu athyab, zai samu tsalki da tsafta idan ya wanke jikinsa ga sabulu ko kuma ya shiga yayi wanka ya fito. To sai ne suka ce wannan ibada ghayr ma'qul al-ma'na, ba ta da ma'ana, ba a fahimtar ma'anarta. An gane kawai Allah haka yake son ayi mai alwalar. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, shikenan haka Allah yake son a mai. Idan ka tashi ka wanke huskarka, ka wanke hannuwanka, ka shafa makai, ka wanke cini بما فيه من الاشياء التي نص عليها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وان حديثان النبي suka bayyana ana yi kamar shaka hanci da kurkure baki da kuma wanke huska daga ina zuwa ina za a wanke. Wannan kaga duka hadisi yayi bayani inda za a wanke, sannan shi ma shafa kai hadisi ya bayyana ina ne za a shafa kuma yadda za a shafa kai. To kaga wannan shine bayanin da malai yake son ya bayyana muna, akwai ibada ma'qul al-ma'na, akwai ghayr ma'qulatil ma'na. Ina fata an fahimci wannan. To shine malai yace haka suka ce akan wannan mas'ala ta cin naman raqumi da cin naman karamar dabba. Amma al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dalibi Ibn Taymiyya ya ambaci wata magana mai ma'ana akan wannan babin, ya ambace ta a cikin littafin shi I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin a juz'i na farko safaha 147. A takaice yace ala dhirwati kulli ba'irin shaytanan, a bisa kan tozan kowane raqumi akwai shaytan, a bisa kan kowane tozo na wani na raqumi akwai shaytan. To shi kuma ya al'ada idza ghtada min luhumil ibni wa fiha tilka alquwa ash-shaytaniyya والشيطان خلق من نار والنار تطفئ بالماء وشيكه نفسه يتوضا الانسان اذا يزم cewa lalle shi mutun in yaci naman raqumi shedan yana bisa kan tozon raqumi da wannan karfi nashi shi kuma shedan an halice shi daga wuta ne ita kuma wuta babu abin da ke kashe ta kamar ruwa to in kai alwala to kamar ka saisaita ka kashe wannan karfin ne da wannan wuta ta shedan. Wannan shine abin da malamai suka ambata. Wasu suka ce a shira kumi yana daga cikin dabbobi wanda ke da hasala, yana da hushi sosai, yana da hushi hissa. Shi kuma al'ada al-ghabi shabihun bil muqtali, wanda ke ci yana kama da abin da yake ci ne. An gane duk abun da kake yawancin naman shi to kana doka dabi'ar shi ne. Idan kana yawancin naman raqumi to zaka doko wannan dabi'a ta wauta da dabi'a ta saurin hushi irin ta raqumi. Idan kana yawancin naman alade ga turawa sai ka gado rashin kishi, domin alade bai da kishi. Ina fata an fahimci wannan. Idan kana cin namun tsuntsaye waɗanda ke da kunya da basira sai ka gado wannan kunyar manjalasa janasa duk wanda yake yawan zama tare da abu to zai dokar wannan abu nashi hissa luqmanul hikma a ƙarshen muwatta malik yake cewa ya bunayya zahimul ulama yace ya kai dana kayi gogayya da malamai domin duk lokacin da mutum yake zama cikin malamai to dole wata ran zai dau wani abu na malamai amma duk lokacin da mutum yake zama cikin jahilai yana nisa da masu ilimi to duk lokacin da kuma ya dau dabi'un waɗannan masu jahilcin da wauta hissa malam bahaushe yace zama da madokin kanwa shike sa farin kai idan kana zama tare da mutumin da ke shan daga da wiwi kullun yana sha yana dan baka kana dan abun nan kana cewa baka su to wataran sai ka fara mula kai da kanka ko ba haka ba akwai wani malamin mu Allah ya kara masa lafiya baya shan shayi so idan yazo majalisa ta abokan shi sai su dawo shayi sai a cika mai kohi babba a bashi sha yana abun sha sannu har ya fara sha ana nan yanzu aka ini ba ai shayin ba shi da kanshi yaje ya samu huta ya siyo hakin shayi ya so suga ya kunna ya wanki sai ga malaya azza shayi aka ce ya shigo lahi ya kawo to zama da madokin kanwa shike safarin kai idan kana da aboki na kware to zaka zama na kware anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa inna kull qarinin bil muqarini yaqtadi aboki yana koyi ne da wanda suke haduwa da shi kullun idan na kware ne to zaka yi koyin dabi'a shi ta kware in abokinka ba na kware bane zaka koyin dabi'a shi wanda ba ta kware ba Allah ya dacar da mu to shine al-imam ibn al-qayyim al-jawziya ya ambata anan cewa cin naman dabba yana sa kai iktisabin wani abu na dabi'ar wannan dabbar to kuma yazo a cikin hadisi idza tawadda'a al-'abdu min luhum al-ibli fa idza tawadda'a al-'abdu min luhum al-ibli kana fi wudu'ihi ma yudfi'u tilka al-quwwa ash-shaytaniyya fatazulu tilka al-mafsada ibn al-qayyim yace to kaga idan kamar yadda yazo a cikin wannan hadisin cewa idan mutum ya ci naman raqu ya saki alwala to idan ya saki alwala sai wannan alwala ta shi ta bice wannan karfi na shaytan sai wannan mafsada ta bushe to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da wannan sahabi nashi wanda ya mai tambaya cewa idan ya ci naman raqumi ya saki alwala to kaga wannan hadisi yana karantar da mu kamar da al-Imam al-Utsaimin yace wujubul wudu min lahm al-ibn akwai wajibcin alwala ga duk wanda ya ci naman raqumi wa an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح شيء في هذا الباب انكر بو حديثي daga abu huraira Allah ta'ala ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ghassala mayitan duk wanda ya wanke gawa mamaci falyaghtasil to shi ma ya wanka ومن حمله wanda ya dau gawa falyatawadda to ya saki alwala wannan hadisi yana karantar da mu cewa idan mutun ya halarci janaiza ta gawa to shi ma ya tabbata inda yayi magawar ta wanka yayi wanka idan ya kama dokar gawa to ya tabbata yana da tsalki wurin dokar wannan gawar hissa a wasu hadisai zaka iska annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sadu da iyalin shi a daren jiya to kada ya sakin ya kama gawa to shine imamu ahmad ya ce wannan hadisi baben wanda ya yi magawa wanka ya yi wanka wanda ya dau gawa ya yi alwala ya ce hadisan da suka zo a wannan babi gabaɗaya ba su inganta ba la yasihu shay'un fi hadha al-bab babu wani abu da ya inganta a cikin wannan babi al-imamu ahmad ya ce wannan hadisi mansukhi ne an shahe shi da hadisin da al-imamu al-bayhaqi ya fitar a cikin sunan din shi hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda ya ce laysa alaykum fi ghasli mayyitikum ghusl annabi ya ce babu wanka a gare ku ga wanda ya wanke gawar shi ba sai ka sake wanka ba to nan ne malamai suka kai kawo wasu sun tafi akan cewa lalle wannan hadisi mansukhi ne da wannan kamar da imamu ahmad ya faɗa wasu kuma suna ganin a'a ya kamata dan mutun ya san mai tsalki da tsafta ko yaushe to ya zama shi ma baya tikin gawa sai da tsalki shi ma domin ita gawar ana son a tsalkake ta a tsaftace ta amma malamai sun tafi akan abinda Imam Ahmad musamman malaman hadisi abinda Imam Ahmad ya tafi akan shi da shine kuma Imam al-Bassam ya ambata a cikin Subulus Salam Imam al-Sana'ani a cikin Subulus Salam ya ambaci wannan Taysirul Allam sharhu Umdatul Ahkam شيما أكن هكيتش والله أعلم وأنا عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أكر أود عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو ابن حزم الأنصاري المدني القاضي تابعيني شي وأنا عبد الله بن أبي بكر da tabi'i ne ya rasu shekara ta 135 ya rasu yana da shekara 70 a duniya wannan Abdullahi ibn Abi Bakar yace a cikin wasiƙar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rubuta bi ma'ana yi umurni da a rubuta ta zuwa ga Amr ibn Hazm al-Khazraji Najjari wanda ake mai alkunya da Abu Dhahhak wanda farko-farkon yakin da ya fara halarta yakin Khandaq Annabi ya umurce shi a can Najran dan ya koyar da mutanen Najran fiqihin addinin musulunci kuma ya amshi zakka gare su ya rubuta musu littafi a cikin shi akwai babin farillai da sunnoni da zakka da diya kuma wannan shine rubutun da aka yi wasi aka yi ishara a kansa wanda Annabi ya yi umarni da a rubuta na farilla da sunna da zakka da kuma diya da abin da ya kama da haka ya rasu a garin Madina bayan shekara 50 ga hijira ta ma'aikin sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wannan sahabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a Najran aiki ne wanda Annabi ya saba ya aiki wasu sahabbai wurare da yawa kamar ya aiki Mu'adh ibn Jabal zuwa Yaman zuwa ga Ahlul Kitab mutanen Yaman yace su ya je wurin su abu farko da zai fara kiran su zuwa gare shi ita ce la ilaha illallah idan suka karba la ilaha illallah to su yi kaza da sauran dai abubuwan da Annabi ya ambata a ciki yake cewa ya sanar da su Allah ya farlanta musu zakka wadda ana amsar ta ga masu kuɗi a bada ta ga talakawa to shi ma wannan Amr ibn Hazm Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa ga Najran sai dai wannan hadisi Imam Malik ya fitar da shi mursalan amma Imam An-Nasa'i ya ce hadisi ne mausul mun yi bayanin hadisi mursal da mausul Ibn Hibban shi ma ya ce hadisi ne mausul amma shi dai wannan hadisin malaman hadisi da suka tattaro hanyoyin shi suka ce hadisi ne ma'lul yana da illa illar da ke cikin wannan hadisi suka ce illa ce zanniya al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani da ya illanta wannan hadisi ya illanta shi ne saboda zaton wannan hadisi ya zo ne ta riwayar Sulaiman ibn Dawud al-Yamami to shi kuma wannan Sulaiman ibn Dawud al-Yamami malaman hadisi sun yi ittifaki akan barin hadisan shi ittafaqu ala tarkihi sun yi ittifaki akan cewa hadisan shi matruka ne an bar hadisan shi shi wannan Sulaiman ibn Dawud al-Yamami sai dai bayan malamai masu tahqiqi suka zo sai suka tabbatar da wannan marawaicin da Ibn Hajar ya tafi akan shi Sulaiman ibn Dawud al-Yamami ba shi bane wanda ya rawaito wannan hadisin cewa man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda da hadisin la yamassal qur'an illa tahir hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mai shaho al-qur'ani sai mai tsalki suka ce to wannan hadisin riwayar Sulaiman ibn Dawud al-Khawlani ce shi kuma fiqa ne malaman hadisi kuma sun yi ambato akan shi sun yabo gare shi wanda idan mutum yana son ƙarin bayani sai kuma Asmulus Salam zai ga ƙarin haske akan wannan bayani na wannan marawicin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yamassal qur'an illa tahir babu mai shaho al-qur'ani sai mai tsalki babu mai shaho alqur'ani sai wanda ke da tsalki. Sai dai wannan hadisi shi ma ma'lulun ne, wa huwa ma'lul. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace la yamassa alqur'ana illa tahirun, ai ana nuhin tsalki daga hadasi babba da karami, shine abin da yake zahirin hadisin. Ba a tabin qur'ani sai wanda ke da tsalki ya tsalkaka daga hadasi karami da kuma hadasi babba. Kuma an san hadasi karami shine kamar abin da ke fitowa ta bayan gari, bawali da ta gaban shi da ta bayan shi, bawali da bayan gari, shi kuma hadasi babba ita ce janaba ko abin da ya kama da haka. To kaga sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a tabin qur'ani sai da tsalki. Anan sai malamin fiqh suka yi bina'i akan wannan hadisin, to shin wai mace in tana janaba tana haida afwan tana iya tabin qur'ani? Wasu suka ce ya halitta gare ta ta dawo juz'un min alqur'an, ga makaranci alqur'ani. Wa ana Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. An karbo daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yarda matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana ambaton Allah a kowane lokacin sa. Wannan hadisi shi kuma yana bayyana mana cewa girman darajar da ke ga alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta'ahudin shi ko yaushe, baya fatan ayi wani lokaci da baya ambaton Allah. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaushe cikin ambaton Allah yake. Hissa ana son mutun ya zama mai ambaton Allah safi da rana da mareji, kada ka shagaltu daga ambaton Allah, halshen kai ya zama danye game da ambaton Allah ta'ala. Ka dinga ambaton Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, in kana tsaye ko kana zaune ko kana kwance ko gijirce ka ambaci Allah ta'ala. Wannan shine abin da zai sa bawa ya samu alaka mai kyau da ubangijinsa, ambaton Allah. Isa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace iktsiru zikra hadhimil ladhat, ku yawaita tuna mai rushe jin dadi, ita ce mutuwa. Yawaita tuna mutuwa yana sa mutun ya takaita aikin sabon Allah ta'ala. Idan mutun yana tuna mutuwa to zai takaita daga baqala da sarbe da ayyukan da yake wa'anda ba na addinin musulunci ba. Isa ana son bawa ya zam yana ambaton Allah, bawa ya zam yana tuna Allah, bawa ya zam yana tuna makomashi cewa wata ran hushi ne za a sa cikin kabari, yau sun doko wani sun sa to wata ran hushi za a sa. Kai ya kamata kama kanka karatun ta hana su, ka san cewa wannan duniya ba gidan zama bace. Lokacin da zaka doko babanka ka sa cikin kabari, gobe a doko mamaka a sa cikin kabari, banda gobe a doko mafi soyuwan mutane zuwa gare ka, danka wanda kake jin jinin jikinka ne a doko shi a sa cikin kabari, gata a doko diyarka a sa cikin kabari, musoro a doko matarka a sa cikin kabari, to kai har yanzu baka kwatsu baka dawo zuwa ga Allah ka gano cewa wata ran kai ma za a sa ka cikin wannan kabari? A ya kamata mu gano haka, ya kamata mu gano cewa wannan duniya ba gidan zama bace. Da za ta dawoma da wani, da ta dawoma ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma duniyar ba dawoma take ba, kuma ba ta da wani matsayi wurin Allah ta'ala. Duk yadda mutum yake jin yana da wani matsayi, yana da wani valer, yana da wani kima a cikin wannan duniya, to ita duniyar ma gaba ɗaya wurin Allah ta'ala ba ta da kima. Hissa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da duniya ta kai hihiken sauro wurin Allah, to da Allah bai shayar da kafiri daidai da ƙwada guda ta ruwa ba. Malamai masu hikima suka ce dalilin da yasa aka bada misali da hikin sauro. Wani malamin mu ke ba mu labari yace wai wata rana ne aka ce sauro mi yake so, yace duniya, yana son a bashi duniya ya mallake ta ya kewaye duk inda yake so cikin duniya, duk abinda a duniya ya zama karkashin shi yake. Sai aka ce to ka bada hikin ka guda na sauro, hikin ka guda, sai ya bada hikin shi guda. Yanzu da ya bada hike guda ga duniya an waffare mai komi nashi ne cikin duniya, amma babu hiken da zai kewayawa a cikin duniyar bale ya tahi ya hira. Sai ya ce to shi dai gaskiya a bashi hiken nan dan ya hime duniyar ta, a bashi hiken shi a rike duniyar, to shine malamai suka ce to sai annabi ya ce da duniya ta kai matsayin hike tunda di baka ga shi sauroha hikken shi ya bada akan duniya wannan malamai masu hikima kenan to kaga jama'a abinda wannan yake karantar da mu cewa duniyar ga ba wani matsayi ne gare ta ba yadda ka zo haka zaka koma yadda ka zo haka zaka koma ka zo baka da matsayi waladatka ummuka bakiyan wan nasu hawlaka dhahikan wa surura mamaka ta haife ka kana kuka mutane suna kewaye da kai suna dariya suna farin ciki ana murna kai kana kuka ka shigo cikin kankandan bi mamaka ta haife ka kana kuka kuma za yi kokari yace kai kokari ranan mutuwarka su suna kuka kai kana dariya ya zakai kai aikin da zaka samu lada wurin Allah ta'ala wanda za a yi alasan barka kai aikin alkhairin da mutanen da suka rabu da kai suna kukan rabuwa da kai kai kuma kana can kana kana jin dadi da annashuwa a cikin kabarinka to haka muke a yau Allah ya dace da mu to kaga ambaton Allah yana da muhimmanci ana son mutum ya yawaita ambaton Allah ta'ala a koyaushe yayyauta istighfari ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ambaton Allah a kowane lokaci ya ishe ka misali annabi yace wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra annabi yace wallahi ina neman gafara Allah ina neman tuba ga Allah a kullun ke da su 70 annabi yana cewa astaghfirullaha astaghfirullaha yana neman gafara Allah kullun sama da su 70 to kai so nawa kake neman gafara Allah ko baka zunubi shi fa annabi duk abin da yayi da wanda yayi da wanda bai ba an gafarta masa li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara li yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima Allah ya gafarta ma annabi duk abin da yayi da ma wanda bai yi ba amma duk da haka annabi yana neman gafara Allah ta'ala kinan min babi aula in akwai wanda yafi cancanta da ya nemi gafaran Allah a kowane lokaci ni da kai da ke mu kamata mu nemi gafaran Allah domin mu ke ma Allah laifi ko da yaushe laila nahar muna cikin ma Allah laifi dakula salula ka ini kana dakula waya ka ini kana kallon salula baka karanta qur'ani ba ka ini kana dakula waya harkokin duniya baka tsaya ka nemi gafaran Allah ka ini baka saurari aya ba ka ini baka saurari wani qala Allahu qala rasuluhu ba kuma idan aka ce Allah ya samu aljanna ka ce amin kaga duka wannan matsala ce Allah ya dace da mu wannan hadisi rawahu muslim wa allaqahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin muallaqati in shi cewa ta'liqan Bukhari ya fitar da shi ta'liq mun yi bayani akan idan aka ce Bukhari ya allaka hadisi karatukan mu na mustalahul hadis wa Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ihtajama lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nemi a masa hijama a masa qaho wa salla baya an kare masa hijamar ya tafi yayin sallah wa lam yatawadda bai alwala ba haka nan da ƙara wannan hijamar annabi ya je sallah wannan hadisi Imam Ad-Dar Qutni ya fitar da shi walayyanahu sai dai ya ce hadisi ne layyin shi kuma idan malamai suka ce layyinul hadis ai hadisin shi da'ifi ne an gane domin at-talyin shine at-tad'if domin a cikin wannan hadisin akwai ɗaya daga cikin marawaitan shi wanda ake ce ma Salih ibn Muqatil shi kuma laysa bil qawi ba mai ƙarfi bane ba ƙarhin da mutsa ba laysa bil qawi inda ulama'i al hadith idan suka ce laysa bi qawiyyin ana nufin hadisan shi ba ƙarfi gare su bi ma'ana hadisai ne raunana wa an muawiyata an karbo daga muawiya baban shi Abu Sufyan Sakhr ibn Harb yana daga cikin wanda suka musulunta lokacin da aka yi fatuhu makka umar ya sa shi shugaba a sham umar ibn khattab ya sa shi ya zama shugaba a sham bayan mutuwar dan uwan shi yazid ibn abi sufyan da aka bai gushe ba shike jagorantar sham har sai da ali ibn abi talib ya amshi khalifanci aka mai mubai'a daga nan sai ya tanazuli ya ba hasan bayan ya shekara 40 yana khalifanci yayi wafati a watan Rajab shekara ta 60 yana da shekara 78 hijira daga Makka zuwa Madina shekara 78 gare a duniya yayi wafati shi Abu Sufyan Abu Sufyan Muawiya ibn Abu Sufyan ibn Abi Sufyan yana daga cikin manyan manyan sahabbai Allah ya kara masa yarda yace annabi yace al-aynu wika'u sahi fa idha namat al-aynan istatlaqa al-wika'u al-aynu annabi yace ido wika'u sahi ita ce malikin dubura jiyojin duburan mutum domin as-sahi dalarabci ita ce ad-dubur duburan mutum bi fatihi sin wa takhfifiha as-sahi ko sahi an gane ido sune makulli sune malikin duburan mutum fa idha namatil aynani annabi yace idan idanu suka yi bacci iz istatlaqal wika'u sai wannan ya goye su saki abinda hadisi yake karantar da mu shine idan idanunka suna bude to kamar yagon duburarka kulle suke ka sani idan mutum yayi iska da ganganye shi ko kuma ya rasa yadda zai yi sai ya sakuta amma idan bacci yayi fa ya san yana yi wannan yagon sun saki sai ta sakuta ina fata an fahimci wannan to shine abinda hadisi yake karantar da mu kenan idan mutum yayi bacci sai wannan igiyoyin su saki da haka wa mannama duk wanda yayi bacci fa lai tawabba ya saki alwala وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء وفي كلا الإسنادين ضعف كوني دقا تكون إسناد بدابيو أكوي ضعف أكوي روني أتكي دوما أتكون إسنادي دنفركو نتوى العين وكاء السهي دكما ومن نام فليتوضع دوك أتكنسو أكوي ونمر ويتيد أكيتما بقية shi kuma baqiya malaman hadisi sun ce laysat ahadithu naqiya baqiyatu laysat ahadithu naqiya hadisan shi ba tsalkakakku bane sai dai wannan raunin da'af in wannan hadisi khafif ne domin akwai ihtimalin kamar da al-Imam al-Munziri da al-Imam an-Nawawi da Ibn Salah suka samu wata riwaya daga hadisin Ali ibn Abi Talib cewa ta tana karfafa hadisin shi baqiya wannan malamai suka ce laysa ahadithu naqiya ina fata an fahimta wannan maganar ina tunata lokacin Dr. Baba Ibrahim Allah ya kara masa lafiya ya tayar da kahudin shi ana jiya Allah ya bashi lafiya idan ya kawo baqiya ibn makhlad sai ya ce baqiyatu laysa ahadithu naqiya shi wannan baqiya hadisan shi ba naqiya bane basu ba ta tattu bane akwai kwace kwabla a ciki an gane wali abi daud aidan an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma marfu'a innamal wudu'u annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita alwala kawai tana tabbata ne ala man nama muttaji'an ga wanda ya kwana gishin kidi yayi riran amma sai wannan shi ma wannan hadisi akwai rauni a cikin shi ضعيف النبو وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان شيطان زي زوم ديونكم ينا صلى في الصلاة أتكن صلى فينفخ في مقعدته سي شيطان يبوسا أتكن هنجنسا أتكن إيان هنجنسا فيخيل إليه أنه أحدث سي شيطان يمي جزو تواياي حدثي sai ya ji kamar alwala shi ta hulwali walam yuhdith kun bai hadasi ba ana samu haka mutun yayi alwala lafiye yi alwala sai shedan ya nuna mai ya zo ya dande ya lalata mai sallah kawai sai ya ce mai dazu baka jono kuka ba ba iska bane kai wai dazu da kai ba wali ka wanke ko tabbas ya wanke to annabi ya ce fa idza wajada zalika idan ka samu haka cikin sallarka fala yansarif kada ka juyo hatta yasma'a sautan aw yajida rihan sai in ka ji wani sauti na wannan iskan ko kuma in ka ji rihin shi ka ji iskan shi ya game masallaci to sai ka gano cewa an yi banna kenan ina fata an gane wannan
amma da baka ji ɗaya daga cikin wayannan bin ba to fa la yansarif kai ju ya ci gaba da sallar shi wannan hadisi al-Imam al-Bazzar ya fitar da shi amma asalin shi fi sahihaini min hadith Abdullah ibn Zaid wa li Muslim an hadith an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu nahwa wa lil Hakim al-Imam Hakim an-Nisaburi shi kuma ya fitar da hadisi daga Abi Sa'id marfu'an hadisi marfu'i yace idza jaa ahadakum ash-shaytanu idan shaydan yazo madayanku yana sallah ai ba ganin shaydan ake ba ko yazo mai yana sallah yana kokarin shagaltar da shi ya lalata mai sallar shi fa qala innaka ahdathta sai shaydan yace lalle kai hadasi fa qul falyaqul to yace masa shaydan kazabta ƙarya kake wa akhraj ibn hibban bi lafzin falyaqul fi nafsihi ka fadi haka a cikin zuciyarka in shaydan yazo yace kai hadasi to kace masa shaydan ƙarya kake amma cikin zuciyarka ban yi hadasi ba alwallahi ta lahiya talau ina fata an fahimci wannan kenan to kaga wannan hadisi ibn hibban ya fitar da shi da lafazin falyaqul fi nafsihi amma in zaka wadi ka wadi a cikin zuciyarka ba ga hili zaka ce ka zamta ba an gane a cikin zuciyarka zaka fadi cewa alwallahi ta lahiya talau to wannan hadisi abinda yake karantar da mu da hadisan da suka gabata na hijama halaccin amfani da hijama matukar ba za ta zam illa ga mutum ba akwai lokacin da hijama take zama illa ga mutum to shi kuma abinda an hikima a shari'ar musulunci shine kada mutum ya jiho kanki cikin halaka wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jiho kanku cikin halaka kamar yanzu mutunan dake adda cutar suga wanda kaga ba a son wani abu ya tsaga jikin shi mai diabetes kaga ai bai kamata ya ji a mai hijama ba saboda wannan tsagan zai iya zama mai illa musamman idan likitoci sun tabbatar da wannan tsagar zaka zama illa gare shi kuma akwai badil a wannan zamani a wancan lokacin lalle hijama sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi hijama kuma ya kwadaitar da ayi hijama a fitar da wannan jini wanda yake daskararre lalatacce to amma a wancan lokacin nasu annabi sallallahu alaihi wasallama babu ci gaba irin wannan zamani domin wancan lokacin jinin ma idan aka fitar da shi zubda shi zai kamar yadda yanzu ma zubda shi zai an gane to amma yanzu akwai badil mutum ya samu karfin jikin shi wata uku zuwa wata uku ko shidda zuwa shidda ya je likita dibi jinin shi a ba wani da bai da lafiya babu shakka shi ma wannan rayar da rayuwa ne domin wani zaka ga ya kamu da rashin lafiya an rasa wanda jinin da ke zai mai sai ai daidai da ka musadafa ka zo ba da jini kuma a auna a ga jinin ka yana masa shikenan sai a doka a bashi kaga ka shigo cikin wanda Allah ya ce faman wa man ahyaha fa ka annama ahya an-nasa jami'a wanda ya rayar da rai guda kamar ya rayar da rayukan duniya gaba ɗaya ne to da haka yana da muhimmanci kuma a dinga saba ba da jini shi ma domin taimako ne da rayar da rayuwa ba da jini idan ka yi shi kamar kai makanka ne taimako na ba da jini da tallafin jini ga wasu mabukata a asibiti ko kuma a gida to ka tabbata cewa kamar kai makanka ne domin babu shakka wannan da zaka ba da jini a bashi baka san shi ba la'alla jinin nan da za a sa kai lokacin da ka ba da shi gidanku kowa lafiyar shi lau amma lokacin da za a buƙaci jinin nan a gidanku baka sani ba an kai wani dan uwanka kananka ko danka likita ana buƙatar a bada jini babu jinin kai sai a dauko jinin da ka bada kai ba tare da ka sani ba a bashi wannan jinin fi sabilillah ko kuma a samu wani bawan Allah wanda a garin su gaba ɗaya babu kalar jinin shi ya hito daga wani ƙauye ne la'alla kai jininka na wanga gari shike masa sai a dauko jinin a sa mai sannan babu ruwanka me ake yi da jinin irin yadda yau wani zaka ji ya ce shi wallahi abinda yasa bai bada jini saboda saidawa ake shin na farko ka tabbata ana saida jinin to in ana saida jinin to wajibi ne su malikitoci su yi tsoron Allah domin bayan Allah da suka bada jinin sun bada shi ne dan su tallafa ma ƴan uwansu su taimake su amma in ya zama laboratory ce gare su in aka bada wanga jini dan kada a bar makan fare sai a nemi wanda zai zama makoyin shi wannan abu ne mai kyau saboda kada a samu wani urgence na wannan jinin kuma a rasa kalashi. Wanda naga wasu likitoci haka suke yi, idan aka doko aka zo da mutum mace yana bukatar jini, sai a doko jini wannan da ake badawa na tallafi fi sabilillah, sai a sama, kaga an huce wannan bukata ta gaugawa. To sai a ce cikin ƴan uwan shi a zo a dibi jinin mutum guda, sai wannan jinin da aka diba sai a maida. Lalle naga wurare da yawa haka ake. To kaga in haka ne, abu ne wanda yake tijara rabiha, kai da ka bada na farko jinin ba zai kare ba, ko yoshi ana kokarin a bada kuma a amsa, a bada a amsa, kenan ba za a rasa jini ba a cikin likita, a cikin asibitoci da sauran abin da ya kamata. Kuma wanda suka zo da wannan tunanin, tunani ne mai kyau, amma kaga wasu sun koma gehe ba su bada jini sanadiya ai sai da ake, kuma shi bai taba ganin wanda aka saida ma jinin ba. Idan ka kwake shi kace kai kawo min mutum guda da aka saida ma jini, wallahi bai kawo shi. Ni na tabbata da yawa da waɗanda ke zo muna hira su ce min malam jinin nan abin da sabon sun bara sai da ake, wallahi bai iya kawo min mutum guda da ya gaban shi an saida ma jini. Allah ya dace da mu. Shikenan. Na'am. To sai mu tai babi na gaba, duk da naga lokaci ya tafi. Kai mun kai ƙarshen babi, muna iya tsaya nan domin mu shiga babu adabi qada'il haja, abinda muka faɗa yayin da Allah ya ba mu lada. Inna muka kuskure Allah kan kare a cikin zukatanmu. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum.